محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيد هذا درس للذات في التجويد الصريح لحديث الجامع الصحيح وأن بقمار بن الشيخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزبيدي يرفض wanda aka aire shi jira tana da shekara 1910. باب الأذان يوم الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. باب الذي بين أمر الحج كما صلى قرن الجمعة. قال السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب الأذان يوم الجمعة. باب الذي بين أمر كما صلى والأخرج سبحانه وتعالى ومدنين رانا الجمعة كما صلى لأن الله سبحانه وتعالى ومدنين يشتكين سورة الجمعة: يا أيها الذين أمروا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. To shi wannan kiran sallah wani lokaci ne ake yi shi? Ana tsari ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu, daga tsari ibn Yazid Allah kare yanzu a gare shi kala yace: kana nida'u yawmal jumu'a, kiran sallah ya kasance ranar jumu'a awwal farkon shi idza jalasa al-imamu ala al-minbar, a lokacin da liman ya zauna kan manbari ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon kiran sallah illi wan ya shigo ya hawo mumbai wa bi bakar zamanin sayyidina bakar ma ana fara yin kiran sallah lokacin da liman ya hawo mumbai wa umar lokacin umar ma. Falamma kana usmanu, a zamanin khalifancin sayyidina usman wa kathuran nas, a lokacin sai mutane suka yawaito, zada nida al-thalith sai kara kira na uku ala zawra'i, a wani yanki da ake cewa zawra. Zaura guri ne wanda yake gurin kasuwa ta Madina kusa da masallaci, saboda haka sai ake dan matsawa tunda mutane sun yawaitu suna guraren kasuwancinsu. To a lokacin sai aka ƙara wani kiran sallah kafin liman ya fito, a lokacin da sayyidina Usman ya niyyar zuwa masallaci, to a lokacin sai a shelanta musu kenan dan su shiga taitayin, saboda in liman ya zo ya hau saman munbari kenan da an yi a lokacin aka wannan kiran sallah shi ne na haramcin tsaye da saida. Kenan kafin a yi shi sai a yi musu wancan kiran sallah, kamar irin kiran sallan da in za a yi sallah azhur ko al'asr ko magriba da za a kira sallah. Kaga ai wannan kiran sallah yana nuna ka shirya ka taho masallaci, amma ba ya nuna ba daga nan gurin baka da wata dama. Amma kiran sallah na hawa munbari shi kuma kaga ya nuna an katse komai, tunda mala'iku suna zauwa kofar masallaci yaktubuna al-awwal fal-awwal, suna rubuta na farko sannan wanda ya riga sannan wanda ya riga. Da zarar liman ya zo tawassu sai su nabe takardu, sai kuma su zo yastami'una dhikra, suna sauraron khutuba. To kaga wannan khutuba ana gama kiran sallah ita za a yi. To da mutane suka yawaitu sai zamanto wasu sauti bai kai musu, wannan yasa sai aka matsa kusa da kasuwa, saboda haka sai ai kamar wani ilani ne ake musu cewa lokacin sallah ya karrabu, ku yi gaugawa ku zo saboda za a kira sallah. To kuma ya zo ya hau sama, ya hau sama munbari, sai ai kiran sallah na biyu, sai kuma iqama kiran sallah na uku,
saboda haka ce sai wani gurin sai ya ce maka kiran sallah guda uku kenan sai da na Usman ya kara guda daya wannan kiran sallah da sai da na Usman ya kara a zamanin khalifancin shi wata maslaha ce daga masalih a lokacin ya gani mutane suna shagaltuwa ba su halartawa da wuri to sai a je a musu kiran sallah da a sanar da su kamar irin kiran sallar da sayyidina Bilal yake yi a cikin dare dan sanar da mutane kenan masu barci su tashi su yi nafila wanda kuma suka zamanto suna nafila su dan huta kafin sallar asubahi wata maslaha ce daga maslahohin da sayyidina Usman Allah kare ra a gare shi ya gani wannan ijtihadi ne nashi kuma yana daga khalifofi guda hudu wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kaga sayyidina Uthman yana daga cikin waɗannan shi yasa waɗanda suka kira wannan kiran sallan da bid'a sun kira shi ne kenan a babe na wani abin da yake zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam babu shi ko babe na bid'a ta lugha kamar yadda sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'a hadhihi bid'a ta kenan kiran sallah ya bid'a afun ta salatu tarawih saboda haka wanda suka kira shi da bid'a kamar Abdullahi ibn Umar da waɗansu daga sahabbai sun kira wannan sallan na farko da sayyidina Usman ya kara sai suka kira shi da bid'a a lokacin da suka gani a Makka wasu suna yi to amma ba sayyidina Usman bane ba suka gaya ma wannan sun faɗi a lokacin da suka ga waɗanda suka fara a Makka da tsoron kenan garuruwa saboda lokacin da sayyidina Usman ya kara wannan to kuma sai aka aika ragowar garuruwa su ma sai suka zamanto sun kara to sahabban da suke a irin waɗannan garuruwa sai suka yi inkari ga gwamnonin da suka ga sun kara wannan kiran sallah din saboda haka sai suka musu inkari sai suka kira shi da bid'a shi yasa Hafiz ibn Hajar Allah ya kashe da rama da yazo kan nan sai ya ce to duk da Abdullahi ibn Umar ya kira da bid'a sai ya ce to wannan ba ababe na bid'a wadda take ta haram yace saboda akwai bid'a wadda take hasana Siddiq Hasan Khan da yazo shi kuma cikin Aunul Bari sai ce lalle akwai nazari cikin wannan magana ta Hafiz ibn Hajar da Yahudi a Fathul Bari cewa kenan bid'a hasana yace babu zancen wata bid'a wadda take mai kyau kenan sai dai a wancan babu din na abin da babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba wai bai da asali ba a shari'a tunda manzo sallallahu alaihi wasallam umarni da bin sunnar shi da kuma bin sunnar khalifofin shi to a yanzu babu wannan bukata yanzun da ga la su fika ga abubuwa to a yanzu inda zaka kara wannan kiran sallah kuma yanzu kai bid'a in a yanzu sai ka kara ake adadi mai yawa kaga ai da kai kuraran da kiran sallah ma bai da sahuwa kamar su masallatan kauyuka ma kusan dilla da nan da suke garin kowa ya yi nan shi in wannan yayi ya sabka kuma wannan sai yayi ya sabka wannan yayi ya sabka zaka ga za a yi ta kiran sallah da yawa a gari ma kuma akwai wanda zaka ana kiran sallah ai da yawa wani ka kiran sallah hudu wani ka kiran sallah wannan yayi wannan yayi wannan yayi dilla da nan da masallaci gare shi sai ga kusan duk sai sun yi to yin haka nan shi bid'a ne saboda babu wata bukata akai kiran sallah wanda Allah ya ce idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay' shine kiran sallar da liman yazo shine wanda ake tsance wannan sa ibnu qayyim cikin zadul ma'arifi hadi as-sayyid al-ibad da yazo a karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar juma'a sai ya bayyana cewa wannan kiran sallan ya nan sallar sai ya mutu shi kadai ne ake kafin shi ba a yin wani kiran sallah yace sannan kuma ya nan sallar sai ya mutu babu wani shahus wani muridi wanda zai dinga carawa kamar irin wanda za su ce innal muslimina wal muslimati ka gani wal mu'minina wal harama sallah tsarki da alwala al imamu jaa ka gani al alimu kal zahabi wal mutaallimu kal fiddati wa sa'irun nas kar rasasi ka gani to wannan baba ba a yace babu wani wanda yake zawa gaban shi ko daga gidan shi in ya fito ko kuma an ga liman ya tunkaro a samu wani muridi wani shahus ya dinga kai kawo ce babu wani yace kuma irin wannan shiga ya sa wani mayayi can daban wata shiga ta limami limancin juma'a daban yace babu wasu kaya su ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mayyazawa akan wannan kenan kiran sallah guda ɗayan wannan dai shine a yanzu ka ƙara wani to hakan sai zamanto yin haka nan bid'a ne wa alaikum salam ai babu wani mai rashi ne aka ce babu wani shawus wala daga gidan shi wala daga nan masallacin ya gan shi ibrahim ya ce babu wanda karanta annabsar san babu wanda ba zancan ko ladan ko wasu muride ko wani abin nan sai su taro liban ko kuma a wannan hadisin imam al-bukhari ya mai tashi a kitabul juma'a din da babu mu'addin al-wahid yawm al-juma'a ran juma'a ladani bane ba zancan wanda zai wancan da wanda zai wancan da ba sai kuma babu julus ala minbar indal ta'zim zama kan minbari lokacin kiran sallah kenan liman da ya ka shigo sallama zakai kana sallama yake ka nemi guri ka zauna to kuma shi kuma ladan a lokacin sai ya kama kiran sallah ya kara maimaita shi dai a kenan babu ta'zim indal khutuba kenan yin kiran sallah lokacin khutuba ne ake babu mu'addin al-wahid yawm al-jum'ah ladani dai shine zai yake kiran sallah ran juma'a wa an radiyallahu anhu fi riwayatin qala lam yakul linabi sallallahu alaihi wasallam mu'addin ghayra wahid annab sallallahu alaihi wasallam bai da wani ladan da yake kira a ranar juma'a face kwaya daya a wutar waya bilal wa kana ta'zim yawm al-jum'ah kira sallar ran juma'a kuma wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni cikin qur'ani sai ne yajlisul imam alal minbari lokacin da liman ya shigo samna zai zamna saman minbari to lokacin ne ake yin wannan lokacin ne kenan ake kira sallah babun yujibul imam alal minbari idza sami'a nida'a yanzu liman ya shigo yayi sallama yaji ya zauna saman minbari to yujibul nida' in ana kira sallah shi ma zai amsa kira sallah ba zama ba zai ko yana nazarin khutuba ko yana wani abu daban kenan lokacin da ladan yake kira sallah shi ma sai dinga koyi da ladan saboda game wa sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam in kun ji ladan ku hadu duk abin da yake faɗi an muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu annahu jalasa ala al-minbar yawm al-jumu'ah falamma adzara al-muadhdhin qala allahu akbar allahu akbar qala muawiya allahu akbar allahu akbar فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا فلما قال اشهد ان محمدا رسول الله قال معاويه وانا فلما انقضى التعذيب قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعت مني من مقالتي daga muawiya bin abi sufyan wanda yake manya-manya daga masu rubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan ummu habiba radiyallahu ta'ala anha wanda abdullahi ibn abi bakr yace wa aisha ummul mu'minina wa khaluna muawiyatu akrim bihi thumma munahu kaga wa khaluna khalul mu'minina kenan duk da shaykhul islam ibn taymiya yace kayyadewa ko kebancewa muawiya da khalul mu'minina yace wannan da kwai magana akan wannan saboda kebance shi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce azwaju hukum mahatum kaga bai nuna ɗan uwansu kuma akhawale ne ta yanda in ɗan uwansu da iyayensu ya zama wannan to kaga an samu auratayya tsakankanin ya za a in khal ne kuma ya auri waɗanda suke ɗan uwan ma'aihe shi yace to kebancewa da wannan a ce a kiraye misali wa azwaju ummatun sai a ce to kuma dukkanin waɗanda suke kamar Abdurrahman ibn Abi Bakar kamar Abdullahi ibn Abi Bakar kaga ai ɗan uwa ne da Aisha da Asma ko matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa su ma ba a cewa Abdurrahman khalul mu'minina Abdullahi khalul mu'minina sai ya ce to kenan wannan abin da ya shahi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin su waɗancan wannan alaka bata shawa ba su ne haramcin aurensu kenan amma ragon wanda suke dangin su a kirayen su da abin da kaga aka ce khal kaga ai khal bai halitta ya aure biyar dan uwan shi to yayi magana a karkashin wannan muawiya Allah kare ra gare shi Allah mujalasa alal minbar yawmal juma'a ran juma'a ya zauna saman minbari falamma adzana al muadhdhin a lokacin da ladan ya kira sallah qala allahu akbar allahu akbar ladan yace Allahu akbar Allahu akbar qala muawiya Allahu akbar Allahu akbar sayyidina muawiya shi ma sai amsa falamma qala ashhadu an la ilaha illa Allah fa qala muawiya wa ana kenan sai maimako yace ashhadu an la ilaha illa Allah sai yace wa ana wannan ya halitta kenan ko kace wa ana ko wa ana kazalika ko kuma ashhadu an la ilaha illa Allah duk wannan uku in kai ko wanne yayi ko kamar mai ta abin da ya wadi fa qulu mithla ma yaqulu al muadhdhin ko kuma misali ka fadi tare da zamiri cewa wa ana ma'ana ashhadu an la ilaha illallah ko wa ana kadhalika duka wannan kenan yazo falamma qala ashhadu anna muhammadan rasulullah qala muawiya wa ana falamma qada ta'zim daladan ya ida kiran sallah qala ya ayyuhan nas sai ce ya ku mutane inma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadal majlis kusancewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wannan gurin zama a lokacin da ladan ya shigo liman ya shigo ya sallama zai hau sama munbari a lokacin sai ya zama kenan ba lazum bane anan me zai tsaye sai ya zauna anan ya halitta ya zauna haka kuma tsakanin khutuba da khutuba shi ma sunna ko kuma wajibi wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce sunna ne kenan nan ma zai zauna kaga kenan liman yana da zama guda da ka shigo ba tsaya ba za ka yi sababbin bari sai ka dan zauna dan samun hutu to a zaman nan ana kiran sallah kana bi sai ayi ida kuma sai ka tashi sai ka miƙe to haka kuma zama hallau tsakanin mi khutubobi guda biyu falamma amma ba a yin khutuba a zamne zamu ga sayyidina Muawiya lokacin da ya zauna yace inni qad samintu shikina ne yayi nauyi darura ce ta sa sai zauna amma asali a tsaye ne saboda Allah subhanahu wataala ce wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima wa tarakuka qa'ima sai su barka kana tsaye ka gani saboda haka kenan a tsaye ne falamma qala ashhadu an la ilaha illa muhammadur qala wa ana falamma qada ta'zim qala ya ayyuhan nas inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala hadha almajlis najima ce salasa a wannan gurin zaman na hina addana almu'adhdhin da ladan ya kira sallah kuma yana fadin ma sami'tu minni abinda kuka ji daga gare ni min maqalati daga wannan magana da nayi kaga wannan ya nuna a bayyane saboda mahalli ne na ta'alimi saman munbari to sai ringa kwaikwai ladan ladan a bayyane kaga wannan sai tabaye ma sai suka san cewa ana amfani da mi wa ana shi yasa yabi cewa ashhadu an la ilaha illallah ya fadi yanda ya fadi dan ya nuna musu cewa a wannan ma ana fadi kana iya cewa wa ana kuma sai a bayyane kenan akwai abubuwan da jagora limami in yana ga mutane ba su sani ba ko kuma taro ne na mokifi to zaman to yayi kokarin amfani da karantar da mutane koda ta hanyar bayyanar da abinda asali sirran tashi ake yi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya maimaita shi da azan babu ma yaqul idza sami'a al-munadi in mutun ya ji ladan abinda ake bukatar ya zaman to ya fadi wanda yawanci wannan sunnar muna da kuskure ita tare da garafasa ta sai kaga cewa ana kiran sallah amma lokaci ɗaya kuma mutane suna yin shiru ba tare da wannan ba wannan yana nuna bambanci tsakankanin khutuba wadda take ta idi da kuma khutuba wadda take ta juma'a khutuba ta idi da khutuba ta juma'a kaga nan gurin sai ce yana zaune saman munbari wanda khutuba wanda yake na idi babu zancen hawa saman munbari sai kuma wannan ana yin ta bayan sallah wacce ana yin ta bayan sallah wannan kuma ana yin ta kafin sallah wasu suna kawo bambanci tsakanin khutuba ta idi da kuma khutuba ta juma'a da khutuba ta istisqa'i suna cewa ta istisqa'i sai a fara da istighfari ta idi kuma sai a fara da takbiri ta juma'a kuma sai a fara da tahmidi ibn qayyim yace karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a khutab dashi shine albar'u bit tahmid farawa da godiya Allah subhanahu wataala idi ne juma'a ne istisqa'i ne yakan farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala yace wannan kuma shine magana mafi karfi shine wanda Sheikhul Islam shi ma ya tafi akai babul khutbati ala al-minbari baban da zai karantar da mu yin khutuba akan minbari ta juma'a sabanin khutuba wadda take ta idi ita kuma ana yi ne a tsaye ba wai saman minbari ba hadithu sahal ibn sa'd an-sa'idi fi amrin minbar hadithi na sahal ibn sa'd an-sa'idi dangane da al'amarin minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taqaddama ya gabata tamarau fi minbarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimman huwa sun tantauna minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai da mi aka yi shi gagani saboda yanda sahabbai suke tantauna ilimi a tsakankanin su sai ne ce min tarfa il ghaba daga bishoyin goro ba na dashi shine wata mata ta ce min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala nasna'u laka minbaran fa inna li ghulaman najjara ba zan sa a yi maka minbari ba ina da wani dana munize saboda haka ni ma an ka gudun muwata gagani sai nan sara sai ce to bale shine kaga yanzu tun wancan lokacin har zuwa yau shi wannan muni zai inda mun bari shi ma da kama shallada daga shine aka dinga yin mun barori kaga ni salibun salifi amara minbar taqaddam wa zakara salatu alayhi ya ambata sallar da manzo Allah sai a saman minbari kin wanda yana nuna halaccin kaga Hausa ma abu wanda yake dogo ayi sallah sabanin waɗanda suke ga illiman ya dauka ku sama da mamu bai da sallah warju'ul qahqara da kuma yadda Annabi sara sai dawo da baya da baya wanda ya nuna halaccin yin aiki a cikin sallah wanda ba zai bata ai aikin ba wazara fi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya sai kara falamma faraga da Annabi sara sai gama aqbal ala nas sai fuskanto mutane fa kare yace ayyuhan nas inna ma sana'tu hadha kusanina ya haka lita'atamu dan ku koyi wa lita'allamu salati dan kuma ku koyi yanda nake yin sallah shine sallu kama ra'aytumuni usalli wannan shine asalin in za a yi wa'azi sai a kawo munbari sai a hawo saboda ya zaman to ana karantarwa ko mutane suna ganin wanda yake karantarwa shine asalin hawa kujera in kuma wa'azi mai yawa ne kaman na ƙasa kaman na taron dandazo to kuma sai a kawo munbarin da mutun zai hawo ya zaman to yana sama wannan yayi bada kenan ganewa lidatamu bi wa lita'allamu salati dan kuma ku koyi sallata kenan wannan ya nuna asalin munbari a lokacin da za a yi khutba ana buƙatar wannan haka lokacin da za a yi wa'azi ko wasu ababe to akwai buƙatar ya zama bai wa'azin ko dai ya hau munbari ko tashi ya tsaya kar ya zama yana zamana ta yanda ba a ganin shi inda munbari sai ya hau saman munbari saman dogo abu in babu ma ya tashi ya tsaye kenan tsayin za ta sami kowa yana ganin mai magana ɗin amma inda za a ce mutum yana zaune to za ka ga wasu suna ƙoƙarin su leko saboda kana gani kuma kana saurari ka yi fahimta an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma qala kana jiz'un yaqumu ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu al-minbaru sami'na lil-jiz'i mithla aswati al-ishar hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alayhi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah kare da gare shi yace kana jiz'un ya kasance wani kututtare ya kuma ilai nabi sallallahu alaihi wasallam sai yana tsayuwa akan wannan kututtura in sai ya khutba kaga mi ya kuma ilai nabi sallallahu alaihi wasallam sai yana tsayuwa ilai a gare shi sai tokara da shi saboda a lokacin da ba minbari kenan sai a tsaye ya zaman to ana gare shi yanzu ya zaman to kaga ga wannan abin isar rasauti tunda menene hikimar hawa guri madaukaki dan saboda na nesa ma shi shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi anzir ashiratak al fasda bi ma tumar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya hau saman dutsen Safa sai kwalla kira saboda sauti zai kai wa nesa to kenan shine hikimar waɗannan wasa'il kin al wasa'il laha ahkamul maqasid kaga kiran sallah me yasa aka kira shi al adhan kaga ni aka kira shi an nida aka kira shi al ilam duka dan saboda me shelantawa sanarwa kai wa nesa to zai yi zama Ubangiji subhanahu wataala cikin ni'imomin shi wanda ba su lissahuwa sai Allah ya mana ni'ima na wannan abin isar rasulci to yanzu wannan ni'imar da Ubangiji ya mana hema kira wannan wasila kin da bid'a ko ka kira zuwa banka ta hanyar jirgi da bid'a wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halitta abin da ba mu sani saboda haka wannan ma yana daga ni'imomin Allah wanda Ubangiji subhanahu wataala yayi wancan lokacin ba buƙatar yanzu kuma buƙatar su yayi ta zo to al wasa'il laha aqamul ahkamul maqasid bayan da za ka iya zuwa aiki haji dole sai kai bulaguro sai ka bi ta sama ko ta kaza to wannan abin da za ka yi hanyar tsanin wannan wanda za ka bi to shi ma wani wajibi ne to haka irin kiran sallah haka duk wani wasa'il wanda za a sa kenan matsayin shi matsayin abin da aka yi amfani da shi yazo ya koma ilai nabi sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu al-minbaru lokacin da aka ma manzo sallallahu alaihi wasallam minbari kunga wannan yana nuna al'umma ta musulmi yadda suke da hadara din su yanzu ka dauki fikira din yin minbari da kuma yanda shi wancan gulam din ya zamanto ya sanna a minbari din kaga ana son musulmi ya zama a komi suna da wadatuwa da nasu tuntuna akwai munizi tuntuna akwai mai kaza tuntuna saboda bayan da zai al'umma ta zo ta zauna ta rayu ta zauna a matsayin gari kuma ta zamanto tana dogaruwa da waɗansu akan wani abin da zai inganta rayuwarsu. In kuma har sai dole kun dauko wata hadara ta wasu, to kaga gudda ma ku hakura da hadara in da gare ku. So yanzu sani za ku yi ta karawa, kamar yanda mabiya zaka ga sai a bude kamfanoni a irin garuruwan musulmi, amma sai mu raina abin namu, sai mu je muna nemo najabi, kuma najabin bai kai ba namu. Wani lokacin ma in ana neman hana amfani da najabin, kuma sai kaga mutane suna ga an musu ba daidai ba. Kaga wannan duka yana daga kaskanci na biladin Islam. Misali a ce abinci, mutane ba su iya su mallaki abincinsu ba, ko kuma sai ka ballaba ma kai akan abincin da ba naku ba, ta gehe ne kuma naku wanda yake da kima, shi kuma ya zama to ba a kula da shi ba. Kuma an ce a dogara da wannan, ka a shigo da wani, saboda ya zama to an samu madogara ta kirki, saboda mutane iliminsu bai iya kaiwa su in gayo abin da yake tattare da wannan ba. Kuma a lokacin ko dai waɗanda suke karuwa da hadara din, wanda su ne ake karasuwa, tunda akwai kamfanonin da su ne ake kara, kaga da zaran ce ba a shigo ba, sai su ga wace hanyoyi za su bi, yadda za su yi kokarin su bata kenan wannan tiranin mai kyau. Duk al'umma musulmi komin su suna da, kuma haka ake so. In abu ne zaka saya da kai, wani dan uwanka musulmi yana da abin, to kai amfani da duk dan uwan naka musulmi. Da za a ce ga wani abubuwa guda biyu, wannan daular da take daula ce musulma, wannan kuma daular kafira ce, to kai hakuri da wannan na daular musulma, ko da bai kai bai wannan, akwai a tashi sai ka gami an samu ingantuwar wannan. To haka bangaren komi ma, to amma kaga iya daga abin da zaka ga abin takeici ne, a ce hatta da harka na ta'alif, a ce ga lakon-lakon na kuɗi, sun kashe kuɗaɗe, sun kashe duk abin da ake bukata, su ma suna da, amma kuma sai a kina su, sai kuma a ji ana amfani da na waɗanda su kuma addinin mu ba haɗe ba, ka gani yanayin mu ba haɗe ba, kuma sai ka dinga ƙara su gehe ne, kuma naku suna mutuwa. Kaga wannan iya daga abubuwan da ba haka ba musulmi suke ji. Zo ya kuma ilai nabi zan fara ma wudi'a lawar minbar, da aka yi ma nafsa sami'na lil jid'i mithla aswati al-isha, sai muka dinga ji wannan kututturan, sai muka dinga jin wani sauti, wani ruri, mithla kamar aswat, sauti na al-isha, taguwa mai ciki. Al-isha ita ce taguwa wadda take da ciki na wata goma abin da ya gaba, shi ake ce, ita ake ce ma al-isha kenan. Shine Ubangiji subhanahu wataala yake ce a lokacin da kaga waydal isharu uqila, a lokacin da kaga al-isha taguwan ne waɗanda suke masu ciki, wanda sun kusa aihuwa an yi watsi da su, to in kaga ba kula ma'abuta raƙun masu nuna ko uhu da waɗannan, to tashi hankalin ya kai tashi hankali, ma'ana al'amarin ba ƙaramar al'amari ba ne, annabu al'azim ne, amma ya tasa'aluna an annabi al'azim. Hatta nazala nabi sallallahu alaihi wasallam, har annabi sallallahu alaihi wasallam sai sabko fawda'a yadahu alaihi, sai sallallahu alaihi wasallam sai zo dora hannun shi akan wannan kututture din. A lokacin kuma sai aka ji kututture din yana shasheka, yana shasheka, daga nan kuma ba ƙara ce ba. A wata ruwaya sallallahu alaihi wasallam sai ce inda ban yi masu ci haka nan ba, to da zai ci gaba da wannan nishi har ƙarshen duniya. Saboda haka haka shikenan, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai tare saman munbari har zuwa lokacin da shekaru suna tahiya, ya kai shekara 80 ma baya, daga baya dai gara ta cinye shi, haka shikenan. Sai kuma munbarin da aka mun zada shi ma haka, har lokacin da ya zama to lokacin Abdul Malik aka dauke shi aka kai shi can gurin. Wannan ya nuna kenan amfani da minbari, cewa minbari abu ne mai asali, akan shi ake khutba, bayan raba ka zo ka, kuma akwai lokutan da ake amfani da shi, akwai khutba da kuma ba aiki da shi kamar idi. Imam al-Bukhari ya fitar wannan fil masajid, babu isti'ana bin najjar wa sunna bi awadil minbar wal masajid, babun da yake nuna neman taimako da waɗanda suke makera masu sanni a abubuwa, da kuma munize wajen yin itace na munbari da kuma masallaci. Iya daga saban Allah musulmi su zamna su watsar da wani ilimin da dole rayuwa ba za ta tafi ba sai da wannan ilimin. Misali a rasa magina, a rasa makeran abubuwa, masu sanna abubuwa, kuma yana daga haƙƙi na su kuma jagorori ƙoƙarin ƙarfafar guyo waɗanda suke masu sanna a abubuwa, wanda suke mufakiruna, yanda za a dinga taimaka musu, ana ƙarrabo musu da abubuwa, ana kawo musu abubuwan da zai sauƙaƙa musu ƙere-ƙere, da kuma ba su damar da zai zamanto suna ƙere-ƙera, da sa musu musabaka akan ƙere-ƙera. Ka gani misali masu sana'a kaza, sai a sa musabaka, duk wanda ya kokarin wasu a tunani da kuma kirkirar wa wani abu to za a taimaka mishi da wani abu wanda yake mai gwabi to kaga wannan zai sa sai su ta tunanin wannan sannan kuma shi din mai aiki innallaha yuhibbul abda idza amila amala an yutqinahu Allah yana son bawa duk in zai aiki ya kyautata aiki misali makan da ake dora Qur'ani na karatu kaga yanzu ne a kawo daga Saudiya kamar irin gado ne da zaka gada sai a kawo gado daga China a gama da sauran abin nan a hada ko kuma kartuna wannan a hala hada kartuna a sanna a wani tabul aka mugun kudi a sama abin kuma shi ba katakon kirki ba sai ga an miliyan kaza mulai a tashi he an je China can a sayo abin kuma shi ba kyan katako ba kawai da an kunce shi kunce a daya bi shikenan ya tashi daga aiki to kaga akwai kusuri na su munize a ce he an kinkimo abu daga wata kasa a dauko shi a kawo shi kan akashi ma ya gare to su ma'aikatan su ya kamata a ce suna wasu a tunanin su misali masha Allah wannan hikima kin misali kaga wannan hikimar dai daga ci manyan manyan malaman mu da yazo gani da ya gani a nan gurin kaga sai kira ne yace wane ne yi wannan abin nan saboda abin ya burge shi hikimar tsayi haka da aka yi wannan misali kaga to kaga yanzu wanda ya tsaya yi wannan tunanin kaga haka ake so ka dinga kokarin kirkiro abubuwa ya za ka yi nazarin a samar da kaza yanzu a zamanin ta amma a ce garin da shekara 10 ma shi kake yanzu ma shi za ka yi kujerar da shekara 10 ma ita kake har yanzu ba ita za ka yi a'a wannan ai babu ci gaba ciki dole yana daga ci gaba hikima yutul hikima ta manya sha wa man yutul hikima ta faqad utiya khairan katira saboda haka kenan wasunna da kuma babul biyu babun najja abiyu a ya kawo yana daga abinda ake so kenan wannan kuma ai kaga biyayyen aiki aikin da mutum zai yi da hannun shi wannan Dawud alaihi salam kana yakulu la yakulu illa min amali yadi wannan nabiyullahi Dawud kana nabiyullahi Dawud najjar anbiya babu alamatun nubuwa fil islam babu khutuba qa'iman khutuba sai an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam khutuba qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam yake khutuba thumma yaqulu thumma yaqumu kama taf'aluna al'ana sai kuma ya tsaya kamar yadda yanzu kuke yi kenan sunna ne liman in yayin khutuba sai kuma ya samuna wasu malaman suka ce to menene hikimar wannan ta zaman da yake sai suka ce a hikimar lilistiraha ne saboda ya zaman to kenan ya huta sai ya yi kenan wannan saboda haka sai dan huta kuma sai tashi kenan sai karasa to gurgurdan shi wannan zaman yana da wani kidari babu wani zikiri dai muayyani akan shi wasu daga Hanabila suka ce gurgurdan zaman ana yin shi gurgurdan suratul ikhlas gurgurdan karanta suratul ikhlas kenan dan zama ne wanda bai huce ba gurgurdan karanta suratul ikhlas mabiyatin da in aka ce babu wani kaidi to zaka ga wani shi zai zamana ma zaman iyayen da ta kama to irin wannan shi yasa ake sa kaidi kamar yadda suka yi kaidi da al-qanut cewa kamar gurgurdan suratul inshiqaq katta huce gurgurdan suratul inshiqaq al-qanut ta wutiri katta huce gurgurdan inshiqaq kaga ai da kuma masu yin hizu guda duka ta wata wuce suratul inshiqaq ya ga wanda sun mai kuma kama ta faruna al-ana sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya tsaya kama ta faruna al-an kamar yanda yanzu kuke yi Imam al-Bukhari ya fitar a Juma babul qada bainal khutubatayn yawmal Juma zama tsakanin khutubobi guda biyu yawmal Juma ranan Juma babu man qala fil khutubati ba'da thana'i amma ba'd sai kuma man qala fil khutubati ba'da thana' wanda bayan yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah a khutuba sai ce amma ba'd menene mawqifin wannan wannan sunna ce amma tantauna shin wane ne ya fara wannan wasu ka ce annabi Dauda alaihi salam جرى الخلف اما بعد من كان بادئا بها عد اقوام وداود اقرب ويعقوب ايوب الصبور وادم وادم وشيث وصعبان ويعرب وسكتي شيث يفار وسكتي النبي ادم وسكتي صعبان بن وائل وسكتي قصو بن ساعد العيادي wasuka ce annabi Dawud alaihi salam kenan annabi Dawud hafiz ibn Hajar yace wannan shine yafi kusanci shi yasa sai yace wa Dawud aqrabu annabi Dawud shine mafi kusancin cha shine fara shine wa ta'ina wal hikmata wa fasl al khitab shine ce amma ba'd kenan yace amma ba'd sunnar manzo Allah sai sanci duk wasiƙar da manzo Allah in ya rubuta bayan ya fara da wannan kuma sai ka amma ba'du amma ba'du saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan an amr ibn taghlib radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi malin aw sabi annabi sallallahu alaihi wasallam zo mai da dukiya ko wasu ribatatu ba kasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba fa tarjalan wa tarkar jalan sai ba wasu sai aka bar wasu fa balaghu sai labari ya cin mai annal ladina taraku atabu wadanda ba aba ba sun yi rarauka fa hamidallahu wa athna alayhi thumma athna alayhi sai gode ma Allah sai kuma yi yabo ga Allah thumma qala yace amma ba'du fa wallahi inni la uti ar-rajula ina muku rantsuwa da Allah nakan ba mutum wa ad'u ar-rajula in bar wani ban bashi ba wallazi ad'u ahabbu ilayya min alladhi uti wanda na ki bakin shi yake kaunatuwa guri na sama da wanda na ba walakin uti aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jada'i wal-halal ina ba wasu mutane saboda abin da na gani a zakatan su na daga raci wal-hala da kuma hadama da kuma hadama kenan wasu suna da hadama da kuma raci gajan hakuri to saboda gajan hakurin su saboda sun aka ce ki hakuri in an ka zaka ga mutane da koyi ya ga ce to kai yanzu ki hakuri in wani abu ya zo sai a baka to yanzu sai da wani kuma yana da hadama akan wannan saboda haka yace lima fi qulubi min al-jaza'i wal hala wa akilu aqwama sai kuma in jingina wadansu daga ciki ila ma ja'ala Allahu fi qulubi zuwa ga abinda Allah ya sa a zukatansu min al-ghina wal khair lawa data da al-khair manzo sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina an kasrat al-ard walakin al-ghina gina an-nafs wadata zuciya shine wadata wal khair fihim amr bil taghlib a cikin su akwai amr bil taghlib yana daga cikin wanda Allah ya sa wadatar da alkhairi a cikin zukatansu kaga wannan yabo ne mai girma na amr bil taghlib da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace fa wallahi na rantsi da Allah ma uhibbu an li bi kalimati rasulullah sallallahu alaihi wasallam humrun na'am bai soyuwa a gare ni a ce a bani garken jajayen raƙumma akan wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ta yi kaban duniya da duk abin da yake cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kana daga wanda Allah ya sa wadata a zuciyarsu da kuma alkhairi yace to wannan kalmar da mu ake hudi ta yi kaban duk duniya da duk abin da yake cikin duniya anan kaga amfani da amma ba'du sannan kuma khutuba wani abu ne wanda godiya ga Allah subhanahu wataala yabo ga Allah subhanahu wataala khutubobin manzo Allah sun san kamar yadda ibnu ayyim ya ambata sai kuma siffanta Allah subhanahu wataala da abin da ya dace a siffanta shi da shi sai kuma bayyana girman Allah subhanahu wataala da tauhidi sai kuma bayyana aljanna da wuta da kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana wannan sune abubuwan da khutubobin manzo Allah sun san suka kumsa isar da sako Allah subhanahu wataala amma tsawaye ta khutuba fita daga da'ira ta khutuba shi yasa wasu malamai suka ce ma in limami yana khutuba sai ya shiga wani hirashi suka ce kana iya zancen ka da ya shiga wani hirashi ba ko wata siyasa shigo ne suka ce kana magabata da an fara ma nade tafin su suke su tafi su saboda haka shi ma to ai wani zancen shi shiga da kai wasu ma daga abin nan suka ce ai in malami ya shiga kamar wani addu'a ga shugabanni yake wasu wannan in shi suka ce kawai kai ma kana iya zancen an kare ka sa ko inda su suke ga yin addu'a ma ga shugabannin saman munbari suka ce bai halitta sai dai in wasu kuma suka ce makaruhi ne sai dai in kana jin tsoro in baka musu ba zai zama to sun maka wannan to in baka musu ba zai zame ma matsala in baka musu addu'a ba to wannan to kaga kenan irin wannan zance da wani labari da wani shawara labari saman khutuba wannan duka kuskure ga akwai khutuba da kawai hira ce zaka gani shi yasa ma haka ji wancan ma ya hudu wancan ma hudu a masallaci akwai shi awa guda kawai ada hira ka tashi daga khutuba ba wani sakon da kanta da shi sai ma ka dubi zuri kaga ga tunda akwai khutuba da zaka ga ma za dauko wani kawai ai ta tsatsefe shi wannan duk kuskure ne kuma irin wannan asalim in bangara abin nan labudda mutum ya dinga kallon menene hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam menene muhimma ke ita khutuba ma kanta amma a ce duk wani abin da ya faru na wata siyasa wani waye komi saman munbari zaka zo ka tsefe shi duk wani ra'ayinka da wani wannan kinka saman munbari wannan kuskure ne humurun nami saboda haka kenan ya fi soyuwa gare ni wa la bi humayd bin sa'id radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ashiya ba'da salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da yamma bayan sallah fa hamidallahu ta'ala wa athna alaihi thumma qala amma ba'du kaga sai amfani da amma ba'du sallallahu alaihi wasallam. Anabda wannan ma Imam al-Bukhari ya maimaita shi kitab al-hiyal bab al-ihtiyal al-amil li yutadi ala azaka bab qawli nabi wal amilina ariya ahiba bab man lam yaqbal al-hadiya. Anabda Abbas radiyallahu anhu ma sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar wa kana akhir majlis jalasahu muta'attifan milhafan ala mankibai qad asaba ra'sahu bi isaba dasima fahamidallahu athna alayhi ثم قال أيها الناس إلي فصابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الهي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر به أهدا أو ينفع فيه أهدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. Daga Ibn Abbas yace sai da Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar ma kiya ha munbari wa kana akhir majlisin jana sallallahu alaihi wasallam yace karshen zaman manzala sa a saman minbari kenan muta'attifan alamsara sayatat taramul hafal mulhafatan muta'attifan mulhafatan alaman kibai ya limka wani ma yafi a kafada shi ya limke shi saman kafada shi sallallahu alaihi wasallam thumma asaba ra'sahu sai kuma alamsara sallallahu alaihi wasallam ya nade kan shi bi isaba da wani rawani dasima wanda yake mai meko mai mai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yaksuru da hala ra'si yakan yawan shawa ma gashin kanshi mai hatta ka annahu ra'sa sayyat kai ka ce mai sai da mai ne saboda yanda yake wansa to yanzu in ya nada rawanin wanda mekon na kanshi sai a ga rawanin yayi maski sai ka dauka kamar shi ma rawanin shine yake da mekon shi kuma gashin nashi ne sallallahu alaihi wasallam mai albarka shine ya goga ma wannan rawanin. Wannan ya nuna halaccin yin magani da kuma rukuwar sababi irin abin da yake samun ɗan adam yana samun annabawan Allah shi yasa ma ke sarasa a lokacin sai ce wara asa yace ma Aisha tsananin ciwon kaina fa hamidallahu atana alayhi sai gode ma Allah kuma yabi Allah subhanahu wataala kuma kana sai ce ayyuhan nasu ilayya mutane ku tawaku na ku tawaku ku tawu fatabu ilayhi sai aka kwarara aka taigon shi sallallahu alaihi wasallam kuma kana yace amma ba'du kenan kaga amma badu bayan mi godiya ga Allah da kuma yabo fa inna hadha al-hayy min al-ansar kusani cewa wannan taushe ka wannan yanki ko wannan kauye na ansarawa yaqilluna suna karantuwa suna kankanta raguwar ansar raguwar ansar wannan ce na raguwar alkhairi ne saboda mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hubbul ansar min al-iman kaga a ce kuma wannan mutanen suna raguwa kenan alaman mi alkhairi yakan yana raguwa wa yakthuru an-nas raguwar mutane kuma suna yawaituwa faman wali shay'an min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda ya jibici ya jagoranci wani abu daga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman tona da wani jagoranci fastaqa an yadurra fihi ahadan ya samu ikon da zai iya cutar da wani aw yanfa fihi ahadan ko ya amfana da wani fa la yaqbal min muhsinihi to wanda ya kyautata daga ansar ya karbi kyautatawa shi waye tajawuz an masi'i in kuma an yi katari wani yayi ba daidai ba a cikin su to lalle yayi masa uzuri. Wannan hadisi yana nuna fadala ta al-ansar shi yasa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a fadailus sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam iqbalu min muhsinihim wa tajawuzu an masi'i da kuma a hadisul anbiya babu alamatun nubuwa fil islam saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma abin ya zamanto haka kinni karantuwarsu da kuma yawaituwar ragowar mutane babu idza ra al imam rajulan jaa huwa yakhutubu amarahu an yusalli rak'atayn wa ya karanta wani jami'in hukumar babu wannan fadi ya arzu manabi sallallahu alaihi wasallam ya قال لا قال فرق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دغ جابر بن عبد الله الله قال يدا غريش يجي جاء رجل ولمتن يازو او تروا يازو سنن شي سليك لقطفاني والنبي صلى الله عليه يخطب الناس هل انا صلى الله عليه امام متاني خطبه يوم الجمعه تيوا يوم الجمعه تقيدي ده يوم الجمعه تي raddi ne daga amsoshin da Ibn Hajar Allah ya gaishe da rama ya ba waɗansu daga Malikawa waɗanda suka tafi akan cewa baya halitta mutun yayi tahiyatul masjid a lokacin da ake liman yake khutuba saboda haka sai suka ce a ai khutubar ba lalle bai zamanto ta juma'a ce tana yiwa ko istisqa'i ko na ba fa qala yace asallaita ya fulan wa na kai sallah qala la qala kun farka sai ce ka tashi farka kai wannan rako'i naka guda biyu wannan ba Allah shine sulaykul qatafani ɗaya daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin asali ne akan cewa duk wanda yazo masallaci ko da ana khutba zai rak'atul fajr zai afun kenan tahiyatul masjid sai dai ba zai tsawaita ba saboda wata ruwaya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala tajawuz ya zamanto kenan ya takaita waɗannan saboda haka kuma ba zai ƙara ba akan su ta yadda zai zamanto ya ci gaba da nafilfilin shi waɗansu daga malamai suna ganin cewa kenan baya halitta lokacin da liman yake khutba mutum ya zamanto ya shagaltu da yin tahiyatul masjid har ma suka kawo dalilai daban-daban wajen fuskoki guda goma wanda aka zuba na hajar duk ya ba fuskoki in amsa sannan kuma ya yi makari akan kenan waɗansu fa'idodin da ba wannan ba daga ciki sun yi amfani da ruwayar da ashabu sunan suka fitar cewa wani mutum ya zo da raggan kaya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kun fa salli rak'atayn tashi kai sallah rak'a biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka dan saboda mutane su ganshi su taimaka mishi su ga yadda yake da buƙatuwa zuwa ga kenan agaji har ma da ya tsayin yana yi to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga zabar su akan yin sadaka sai aka samu su sun bashi tufafi guda biyu hulla wani sai bashi kumfule guda biyu juma'ar gaba ma da yazo shi ma sai ya neme ya sadaka da daya daga cikin abin da aka bashi to daga ciki dai ya kawo mafi ƙarfin dalilin su wanda mafi yawan su duka akan shi suka tayi Allah ya ji kansu da rama har ma Imam al-Qurtubi yana cikin kan wannan kenan ra'ayi din shine cewa amalu ahlul madina suka ce tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin Imam Malik Allah ya ji kansu da rama suka ce ba a san ba cewa in an shigo masallaci limaina khutba ana yin tahiyatul masjid Hafiz ya ce a Abu Sa'id al-Khudri ya shigo masallaci a lokacin Marwan yana khutba sai ya tashi ya dinga sai ya shigo ya dinga tahiyatul masjid sai wani daga cikin waɗanda suke masu gadin shi wancan khalifa a lokacin sai mishi magana sai Abu Sa'id sai ya kifasa sai ya ce ai babu yadda za a yi inkin abin da manzo Allah sai ya umarce saboda shi wannan shugaba ya hana dan la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yace to kaza Abu Sa'id yana daga cikin ulama'ul Madina kuma gashi shi ma yayi tahiyatul masjid a lokacin da kuma mi ake yin khutba saboda haka asali kenan wannan hadisin hujja ne akan wannan dukkanin dalilan da suka kawo Hafiz ya bada amsa mai so sai koma zuwa ga can gurin sun ka fuskoki daban-daban amma dukkan su ya ba da amsa akan su ya fitara kitabul juma'a babu man ja'a wal imam yakhutubu sallah rak'atayn khafifatayn atatawwi babu ma ja'a fi tatawwi masana masana na ya kace sai dai in ba he iyar jama'ar da suke ciki ba in dai har wa jama'a sahu ya kai tunda mas'ala ce khilafiya shin haraban masallaci ita ma tana da hukuncin masallaci to ma dama kenan sahu ya kai can gurin to nan ma yazo zai babu istisqa fi khutbati yawm al-jum'a sai kuma istisqa babu istisqa fi khutba yawm al-jum'a yin addu'ar roƙon ruwa a cikin khutba ranar juma'a shin yana halitta Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala asaba an-nas sana ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam bari ya samu mutane zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawm al-jum'a lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake khutba ranar juma'a qama a'rabiyyun wani mazaunin kauye sai tashi fa kala yace ya rasulullah halaka al-malu dukiya ta halaka wa ja'a al-iyalu iyali sun sami yunwa bad Allah lana ruqama da Allah barafa ayyadai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi wannan hadisi ya nuna halaccin yin tawassuli da addu'a ta mutumin da yake halarce yake raye saboda sahabbai kaga suna tawassuli da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna halaccin yin tawassuli kenan da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye sai nuna koma wane ne kenan za a iya yin tawassuli da addu'an shi sai kuma babu lahi liman yana cikin khutba ya ma tambaye ka wani abu ko kai ka tambaye liman wannan ba lahi kenan kamar misali wani ya zo zai musulunta ka ce liman ga wannan ba Allah zai musulunta sai musulmi tar da shi ya ci gaba da khutba din shi فقال يا رسول الله هلك المال وجعل العيال فادع الله لنا فرفع يديه sai daga hannayen shi wa ma nara fis samai qaza'a kuma wannan ya nuna halaccin a sama mun bari za iya daga hannu din addu'a ta istisqa'i za iya daga hannu sannan ya nuna nau'i daga nau'ika na istisqa'i ba tare da yin salatul istisqa ba kenan ta hanyar addu'a a sama mun bari anan ya halaka amma in ba addu'a istisqa'i ba to a sama mun bari ba daga hannu sai dai ka daga yatsa nan sarsan bai gushe ba kawai yatsa kadai yake daga amma ba za ka daga ba haka kenan وما نرى في السماء قزعة أسمى باب وني جرجيجي فوالذي نوصي بيدي نارا سيدة أبنجين درينا جانيش ما وضعها بسبكي هنا يشرف صلى الله عليه وسلم حتى تار الصحاب حسير جزا جزا سكا موسى أمثال الجبال كيكا شي دور وسيني صلى الله عليه وسلم واني أنونا موجزة منظر الله صلى الله عليه وسلم تنقاتا الله كاكا بنجا سبكي هنو kawai shi kenan gizagiza kawai sai aka umarce su kawai sai ga suna gaba ɗaya sun tattaro thumma lam yanzil anil minbar kana sarasan bai ma sauko daga minbari ba hatta ra'aytul matar yatahadaru ala lihiyati har sai da naga ruwan sama yana gangarawa daga gemun manzalar sassan tun an cece da ruwa wannan shine shi yanzu biyan fa mutarna yawma da zalik wannan yene aka yi ne marka marka wa min al-ghali kashagari ma ومن بعد الغني أكا يتمر كامر كاسوة تنقاتا قال الله يا رب الله والذي يليه جماين ديك بن باش حتى الجمعة الأخرى كي أنا مر كامر كاين هو أن نكو لم كوين إواجي سوى تشيرو قابو تقوم سيارو كياتي أخير كجاو سوى أكا أكا جاوة الجمعة وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره كوني وانشا أعرابي إن كوني أعرابي saboda mafi yawa kaga su rayuwa ta ta'allaka da abin da ya shafi ruwan sama shi yasa kaga ko shine ko wani dai wanda yake ba shi ba fa kale ya ce ya rasulullah tahaddama albina gine gine wa sun rushe wa gharika almalu dukiyoyi sun darmiya fad'ullah lana roƙa mana Allah fad'ullah lana fa rafa'a yadai sai maki kuma ya kuma daga hannayen shi fa kale ya ce allahumma hawalaina Allah sabkar da ruwa a gefa gefafukan mu wala alaina Allah ka azubar a inda muke kenan cikin mutane wannan yake nuna ladabi tare da Allah subhanahu wataala kaga ba za ka ce Allah sai da ruwan nan kaza a sai kuma halaccin yin Allahumma hawalaina la alaina lokacin da ruwa ya malala to kuma ba za a ce sai da ruwa ba sai a ce a Allah ai gefe Allahumma hawalaina wala alaina fama yashiru bi yadayhi ila nahiya annab sallallahu alaihi hawalaina in yayi nuni wata nahiya fa ma yashir ila nahiya min as-sahabi bai zama yana nuna wata nahiya daga girgije ba illan barajat fa ce sai an ga ta yayi wa saratul madina mithl al-jawba sai gari ya zamanto kai ka ce wani fallin farkin sahara ne kai ka ce al-makan al-wasi ne saboda haka sai zama in yayi allahumma hawalaina nan kau sai ga girgije ya karkata nan in yayi nan gurin sai ga nan ya girge in yayi nan sai sama ta zamanto tal babu ruwa kuma duka shikenan ka gani shine wakila ya aradu bil ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru sawtan shikenan kawai sai ruwa ya tsaya kak wasal al-wadi ana shahara yace kai kurama wadda take tauki na kana sai da ya dinga kwarara ruwa wata walam yaji adam min nahiya illa haddatha bil jawda duk wanda ya zo daga wani bangare sai ya bada labarin al'amari yayi kyau damuna ta yi kyau saboda wannan roƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga da istisqa'i kenan aka rasa ruwa sama minbar yana daga hanyar sai liman ya zamanto yayi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a juma'a babu raful yadaini bil khutba ay istisqa'i babu istisqa fil masajid al-jami a masallatan juma'a masjid al-jami ana yin istisqa'i babu istisqa fi khutbati al-juma'a ghayr mustaqbil al-qibla istisqa'a khutba ta juma'a ba tare da an fuskanci al-qibla ba ai kaga mustahabbi ne in zakai addu'a ka fuskanci al-qibla to amma liman a saman minbari ina ke kallo yamma to anan gure ya halitta ba wai an ce maka ba liman ai addu'a ruwa sai ka juya kuma haka daga saman minbari a kana kallon yamman zakai kaga an ba a ce maka ba ai wata ran juya zakai to amma ya ka nuna maka kenan gashi wannan sai kuma kenan babu istisqa'a al-minbari shi ma babu maniktafa bi salatul juma'a fil istisqa wanda ya wadatu kenan da wannan babu du'a idan qata'atu subul min kathratil matar yin addu'a in aka samu datsewar hanyoyi saboda yawan ruwa باب ما قيل ان النبي لم يهاول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه ار wannan na ranar juma'a bai juya ba ridayin shi kawai sahabin yana fadi daga hannun shi ai tsaki kuma mi harshen da yake da masai a mai da shi hagu na hagu sai a mai da shi da mato a ranar juma'a ba kai ba wannan sai kuma babu idza tashfa'u ila al-imami liyasqi lahum lam yarduhum in mutane suka yi cincirin da suka zo suka nemi cewa kai addu'a to karka mai da su babu du'ai idza kasura al-matar yin addu'a in ruwa ya ambaliya hawalaina wala alaina ya mai mai tashi babu man tamattara fil matari hatta ya tahaddara ala lihiyati wanda ya shiga da ruwa har ya dinga gangarawa gemin shi an biya babu alamatun nubuwa fil islami ada babu tabassum wa dhahik saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi dawa da babu du'a ghairu mustaqbil qibla ya halitta amma musabbi ne ka fuskanci alqibla saboda zaka ga wasu kaman za su yi addu'a ko ta mamaci ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai suna zagaye kabari kin nashi to anan gurin kaga aikin manzon sallallahu alaihi wasallam ne nuna haka na ake saboda haka kenan ba laifi bane ba a lokacin da za yi باب الانصات يوم الجمعه والامام يخطب واذا قال لصاحبي انصت فقد لغى باب الانصات يوم الجمعه نعم ها نعم ايه ايه shi wannan malumai suka ce a mutum bai yi ba eh tunda an samu canjin abin nan yin babu insati yawmul jumu'a sai kuma insati yawmul jumu'a wal imam ya khutub wa idha qala sahibi ansit faqad laga ko kuma dan uwan ka yana zance kace mi ansit to faqad laga anan gurin kai abin da yake lafau kana khutuba babu zance ayi magana sai dai wancan da aka wadi kamar lokacin da liman yayi khutuba ta farko sai ya zauna kafin ya yi ta biyu lokacin da aka gama za a tara sallah lokacin da liman ya shigo bai ba kenan babul insatu yawmul jumu'a wal imam ya khutubu sai ka koma mai asalin al khutubatu wal imam ya khutubu to in ya zama imam ba ya khutubu bane ba kamar yadda na baku misali wancan ya shiga wani zancen shi da ban to wannan ba shi bane aka ce maka saurara abin nan kana iya ma wani zancen ko ka mishi abin nan ko kuma shi ma liman in ka gyara mishi a ba ai bai hudu ba ai abin da zaka kalla wal imamu ya khutub halin yana khutuba halat kaunihi kenan yana khutuba ana abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al jumu'ati ansit ran jumu'a sai kace ma dan uwanka yi shiru wal imamu ya khutubu faqad laqauta anan kai laqau باب الساعة التي في يوم الجمعة سيكون أن الساعة ترى الجمعة ودعك أمس الدعاء وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة سيما جيتي أرجمع قويت ساعة لا يوافقها أبد مسلم باب ونباو مسلمي لذيك من كتر دوانا وهو قائم يصلي هل ينات إينا صلى يسأل الله تعالى شيئا يروج الله ونب إلا طائية فاتيسي الله باشي wa ashara biyadihi sai nuni da hannun shi yuqalliluha yana kankanta ta cewa wata sa'a ce yuqalliluha an tattauna wani lokaci ne aulin da ya herin jaye shine kenan ba da salatul asr zuwa gurubi imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi kin kitabu talaq babul ishara fi talaqi wal umuri adawat babul du'a fi sa'a allati fi yawmin jumu'ati to wannan suna daga lokuta wanda ake karba addu'a Allah da tada mu باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه idan mutane ran a sallar juma'a sai suka watsi suka bar liman to ya sallar take wani al'amari ya waru ko mai dadi ko mara dadi kawai mutane gaba daya suka fantsama ko an zo za a yi wani agaji ko wani abu da sai suka watsi gaba daya ko kuma ana ku taimaka kaga zai iya yiwa liman kenan yana abin nan a sallar juma'a sai a nemi wani agaji din mutane sai su watsi to kaga wannan an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala bainama ana nusalli ma nabi sallallahu alaihi wasallam muna sallah da tare da maki in aqbalat ayrun tahmilu ta'aman sai ga wani ayari nan sun zo suna dauke da abinci faltafatu ilaiha sai suka juya zuwa na hatta ma baqiya ma nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rajulan mutane 12 kawai suka yi sura فنزل هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عندنا خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله صاحبي أكي قيامة كاكاشي ما نكاي وانا سنكو انت يعني لكي وانا سنكو لي غريك توائي بي سنكو لي كاكاني مبكا سنسكا تروسك مام جينا إيمانا وائي بي سنكو لي كاكاني أنا سنكو لي نبي أجي وكاكاشي وما تنبي سنكو لي sau da haka da wannan ne suka ce juma'a ta inda ya zamanto da mutane 12 suka ce mutane 40 saboda kenan As'ad ibn Zirara yana tattara wanda yake malimancin juma'a mutane 40 wasu suka ce 40 wasu suka ce tayi inda za a watsa ya bar mutum 12 babu salati ba'da juma'a to qablaha sai kuma sallah bayan juma'a kafin juma'a shin ana yin ratib kafin juma'a ko kuma kenan ba a yi kafin juma'a akwai ratib ko kuma babu kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama babu ana yin nafila kafin sallah babu ana yin rawatib kamar misali rak'atayn qabla zuhri to juma'a kenan ba wannan kamar yanda juma'a babu kaidin haramcin yin nafila ka shigo kana iya ci gaba da nafilinka to haka batta da ratib kafin ta sai kuma bayanta kana iya yi ko dai ya zamanto kai raka'a hudu a masallaci ne in kuma gida ne sai kai biyu ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla adh-dhuhr raka'atayn wa ba'da raka'atayn wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baiti wa ba'da al-isha raka'atayn wa kana la yusalli ba'da al-jumu'a ba'an jumu'a bai salla hatta yasrifa har sai ya juya bai salli raka'atayn sai kuma ya salla raka'a biyu ya fitarna tatawu ba ma ja fi tatawu matana matana da kuma babu tatawu fil maktuba yin kenan nafil fili fil maktuba na ya kace sallallahu alaihi wasallam a canza mawdu'i na khutba a wannan ai ganin daman liman ne kuma haka kawai ganin daman liman ne matsalan ya shigo yana khutba kan wani abu ko sai kuma wata wani abu ya faru sai canza kenan mawdu'in da yake kai wannan duka bai hudda tare da khutba jinta insha Allah abinda muka hudi daidai Allah ta rahama da kuskuren mu ubangi subhanahu wa ta'ala gafarta mana Allah daukaka addinin musulunci da musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaqa Allah subhanahu wa ta'ala ta miki yan uwan musulmi wanda suke a Falastin Allah subhanahu wa ta'ala kariya makiyansu ya ka karshen su ya kariya tattara arzikin su Allah ya kariya dauloli waɗanda suke na azzalumai da zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya bakanta musu a kan al'umma musulmi Allah faranta ma musulmi a kan su Allah subhanahu wa ta'ala jarabce su da musibin da ba za su iya tunkuɗe makawar su ya rabbul alamin Allah kariya lagon su ubangiji subhanahu wa ta'ala kariya dukkan wani tattala arzikin su Allah ya isar mana sharrin su da abin da ya gada ma ya rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك